Jama'a sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na abari ya huce
wanda yayin hikimar magana yake cewa cike ta wajen rabon wani
sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku Usman da fata an tashi lafiya
lafiya lawa baka ganna tarangaji ba
na gani na ga alama
kafin taken da nake mushi kenan shatin tura
yau kusan shekaru 9 kenan da Michael Jackson tun watan Yuni na shekara ta 2009
ba zan manta ba na ga maka ina Abuja ranar
ranar da ya rubu
ranar na Abuja abin ba daɗi
haka ne haka to ga dan mun gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga masu sauraron mu Mustapha AD Takule yankin karamar hukumar Gada a jihar Sokoto sai gaisuwar dukku buba bukoi ma jihar Zamfara ga dan mun gaisuwa zuwa ga Alhaji Balagi wa Gitso babban distributor na kamfanin Dangote Cement sai Alhaji Ahmad Wase director mulki majalisar karamar hukumar gabasawa jihar Kano sai Alhaji Umar Modi Kazawa Munjibar ga dan bangaisuwa zuwa ga Ado mai chemist burin kuda jihar Jigawa sai gaisuwar Sa'idu Abbas dan Sadau tare da Abubakar Salajanga Jalin Goja Taraba sai dan bangaisuwar Muhammad Danda Tijo Bakatsini tare da Alhaji Yusuf Baba sai gaisuwar Alhaji Nazir Sulaija tare da Alhaji Ali mai adashi ungwari ne a Jos dan bangaisuwa zuwa ga Ashiru Abubakar Kachako Jigawa Radio sai gaisuwar DCP Gimba Manu Dumbulo na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya jihar Yobe dan ban gaisuwa zuwa ga Brigadier General Muhammad Sani Ahmed babban jami'i na ministan tsaron Najeriya General Mansur Dan Ali mai ritaya da gaisuwar kanar Tukur Gusau a jami'in yada labarai na ofishin ministan tsaron na Najeriya da fatan kuna da lafiya muna mai ga dan ban gaisuwa zuwa ga Ibrahim Babura na hukumar custom ta Najeriya sai gaisuwar Sitiman Saka wato Muhammad Dan Sakwa na hukumar custom ta Najeriya da fatan kuna da lafiya ga dan ban gaisuwa zuwa ga Abbas Babe Gombe tare da Afan Abuya a Gombe sai Aliyu Hassan Yasuma Magusau tare da Anas Hoja birnin Kebbi sai gaisuwar Sani Muhammad Chindo ungwatarofin Madaki Abocin Yakubu tare da barista Isiyaku Barau a jihar Neja sai Bello Biji gidan Madi tare da danburan na muradin wato Muhammad Hassan sai gaisuwar barista Dallami Wushishi tare da Hajiya Fatima Halliru Daura sai shugabar mata Hajiya Gambo Maman Gusau tare da shugaban majalisa Ibrahim Kado sai na ce bai Ismail zan ce sai na ce
shine tuntuba harfi amma mana ta kance bakin da zai tuntube
eh to Ismail da ba na Ismail Bima mai gombawa yau na baka Ibrahimu dan mun gaisuwa zuwa ga makaman Bungudu sai dan mun gaisuwar Muhammad Shehu Mararabar Kunini tare da Sa'ad Kagarko sai kuma gaisuwar Chairman Zaidu Bala a kofar sabuwa a birnin Kebbi da fatan kuna da lafiya gaisuwa zuwa ga Aliyu Sa'idu Kebbi sai Ma'awu Zurmi tare da Siraji Kasim Argungu sai Hafiz Balarabe Gusau da Nazib Al-Zambari sai Mansur Almu tare da madarsar sanin birnin Kebbi sai Alhaji Umar Gumi gida da Gumi da fatan kuna da lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Mahmud Salihu Kaura sai Babali Makira tare da Abdul Samad Kabiru Musa sai Aliyu Muktar Umar na Kwalli da fatan duk kuna nan lafiya
to gaisuwar fatan alherin na Abare Huce zan shiga da mu shafin mu ne na majalisar Abare Huce ta shafin Facebook kamar yadda na saba amma sai na fara da mika gaishe-gaishe an kadan haka da kafin in shiga can din akwai ta'aziyya ko ince sakon ta'aziyya guda biyu na Ahmad wanda muka fi sani da Libya a garin Kaduna dan karamar hukumar Lero wanda kanin sai Sani Aliyu ya rasu to muna maka ta'aziyya da fatan Allah ya ji dan Sani Aliyu a garin Lero din da kuma sai gaisuwar ta'aziyyar a gaba da rasuwar wani daban shi kuma Alhaji Adamu Rijiyar Lemo Kano wanda kawu ne ga wakilin Hassan Maina kaina da fatan Allah ya ji kanshi sai kuma awwal dan ja da zamu mika sakon gaisuwar fatan alherin Abare ya huce zuwa gare shi makeup ake ce mishi sai kuma Muhammad Kabir Musa na gidan Radio Liberty da fatan sun ji suna cikin koshin lafiya akwai Muhammad Kabir Oro Oro a Zamfara so daga nan zan shiga shafin namu na majalisa Abare ya huce na Facebook zan fara ne na gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ahmad A Ahmad da kuma bin Husaini Almadagi da Sa'adatu Muhammad sai Ahmad Tijani Bauchi da kuma gaisuwar fatan alherin Abare ya huce zuwa ga Muhammad Umar da Usman Shehu sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Habu Mamman da Umar na Amore Arugungu da kuma Sadi Special Julia da kuma Murtala Faruk Sanyinna wannan wakilin mu kenan aiko to gaisuwar fatan alheri zuwa ga Muhammad Gagarawa da kuma Shehu Bakari to gaisuwar fatan alheri na Abare Huce zuwa ga Sumayya Mara da Muhammad Shaibu Kawaji da kuma Ibn Shitu Shitu Magaji da John Peace wato Peace John kenan sai Zaharuddin Zara Muhammad ita ma ina ga sunan baban ne fara daga farko sai Adepurosi Francis da kuma Rahinatu Yusuf Abubakar da Kalisat A Haidar da Aisha Aliyu Ahmadu sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Usai na S Muhammad da Bilkisu Muhammad ahdana an san mata sosai
haka
to sai gaisuwar fatan alheri Abare Huce zuwa ga Aliyu Lawal da kuma Shamsiya Lawal da Salamatu Hafsat sai Fati Jalo da kuma Henry James da Samir bin Abubakar gaisuwar fatan alheri na Abare Huce zuwa ga Zalafat Ahmad da kuma Zalasa Alfa sai Ziyadin Hudson da kuma Ruth Tega sai Maryam Usman da kuma Gaisuwar Fata Alhira bari ya huce zuwa ga Zara Babakolo Sada Fahna sai Mihizin Balde to Alfa na fada daidai da gidan inkiyaci sai kuma Ishaku Ladan da Kabiru Bardi sai Fati SWT Bashir da kuma Rabi Musa sai Haruna M Wada da Abdulbasi Muhammad Yahaya daga kashi Gaisuwar Fata Alhira bari ya huce zuwa ga Yalwa Zinaz sai kuma Nana Ishaq da Hawwa Garba da Musbahu Shehu da Isa Abubakar da Siddiqa Ibrahim da Abdulhamid Sali Jana Baba Nuhu Ismail da Clement Margaret sai Umma Idris da kuma karshe Khadija Yusuf da fatan sun ji kuma dukkan su suna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin
amin kuma amin
ba mu sha male iro
ai na karka da kunnuwa ne ai kai alƙawari a makon da ya shige
haka
ba mu labari
haba alaji ro na yi labari kuwa
da wani ba ka wani labari
wani kafin tuno wani
wata mata ce sai ta dauki wayarta yawa sai ta ga wasu sunaye an rubuta sunaye dai abin nan ciki haka waɗanda suka bata mamaki kamar a ce ya zan fassara maka ne da turanci ne aka ce wannan aka ce the tender one wato mai shiru-shiru za a ce ko mai
wata lakum-lakum nan da
haka yawa the amazing one kuma
mai birgiya ce
mai birgiya da bada mamaki da kuma lady of my dreams
wato wanda yake hangowa
ya fi ƙauna yake zuciyarsa ke so a yi mata da to da matar ta gani haka sai ranta ya baci sai ta yi fushi sai ta dauki lamba ta farko sai ta buga lamba ta farko ta ji ko wace ce to sai ta ji cewa she mahaifiyarsa ce mahaifiyar shi mijin nata sai ta kira ta biyun sai ta ji cewa she kanwarsa ce me yasa mata wannan lamba sai ta danna ta uku sai ta ji ashe lambar ta ce ita ce yasa ma wanda ya fi kauna abin nan rabin ransa da sauran
zuwa to
kawai to ka san dama ta danna don kishi
dama don bala'i ta ce ta zaƙulu
saboda haka da ta ga haka dai sai ta fara kuka saboda tsabar murna saboda da ta
zaci wani abu daban ne
su wani abu daban ta danna mijin ta danna wayan mijin ta ta zo kuma gashi ta ga cewa shi ma lambar ta ce a jiki saboda haka sai ta ɗauko albashinta
kaso kam
na wannan wata sai ta mika masa akan cewa dai tayi magani wannan abin da sai ta dauka ta mika masa da mahaifiyarsa ta ji labarin abin da ya faru ita ma sai ta dauki yan sarkokin ta sai ta je ta saida ta dauki kudin ta bashi
a farshe ya ga inda mutum ne kowa ji dadi
kowa ji dadi ba shi kudi ka sa abin da yi shi kuma mijin ya aka tattara mara wannan kudi kawai sai ya dauka sai je sai ya sayi abin nan sai sai yan kayan kawa haka yaje kai ma wata budurwarsa ka san sunan da ya sa a jikin wayan sai sunanta da ya sa a jikin wayan ya ce Abu Khalid mai aikin lantarki
sai kawai electrician ka kayan da suka sayi da ta kawai shi kawai da kawai abin nan kuma abin da abin shi na Allah da nan ba sai ya ce musu gaskiya ba ku ba kai kenan wannan da ya so ka ita kuma rai
ato amma ka san kana wani abu ne ita kini bibi ya kai da jikin wayar na farko kenan yawa shi kuma wato neman fadda sawu ne yawa ka san akwai in ka ga rubuta ka saboda mutane suna haka shi za
a kana dubawa da mamman ai a rubuta mai lantarki kin ga ba ruwan
Abu Khalid electrician
hankalin ta ba zai kai kan electrician wa
ka ga ta Abu Khalid da ai wannan electrician ne ba ruwan ta da wani abu
to ni je ka kana mana ce kila dan tuno wani kafin ni sallama wannan ne waje muke hira da shi ai ya ci dariya ni nace masa ban sani ba ko kun taba jin labarin a cikin abare huce kafin shigowa ta na dan fulani da ya ga
a ba yi tsammani ba sai dai ka bada mu ji kwarin
ne dan fulani ne ana wucewa kuma nan kawai ya hange jimuna zalu ta tushe yake mamaki ya ishe shi yayi dai hakura bai take magana ba ran nan ina Allah babu ya Allah me ya sake kai ka gidan zu sai kaga jimuna wannan abu fa gafa irin ta fada na gani fa kwanaki a kauye ba yana ce to wani na kusa da shi ya taba ishe shi dan uwa assalamu alaikum sai wa alaikum assalam sai a ina da tambaya ne yace me kake tambaya sai wannan abu da ke cikin nan shin wai raƙumi ne ya lalace koko kaza ne ya rika wai ji da nan zai ka san ga dogon wuya
ka
dogon kafa kuma ka san kafa ta tana da wani abu kaman kofato ya ce kaman guda biyu ko uku ne
guda uku ne
shi ne yake tambaya to wannan raƙumi ne ya lalace koko kaza ne ya rika shi ne tambaya ni ba da zanwa ba da jira waya jimina mai yau matsayin ta sai ka ce ni ma na yi filatin ta
jimina ce
sai ce to ka haura kuni ke lalace hau kawai zata iya ɗaukaka
Thank you.
to ma sauraro zamu da sai lokaci ka ji ke sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana
wannan mace ne ce ko kai baki ko fari ko ja ko kore ko shudi kai zaka zama dan kunshi ba abin da ya shalle shi
haka ne kore da gaske
yana da cewa wannan waka ta kore ka kore kabilanci da wariya
haka to ma sauraro a madadin
Usman Ahmad Kabar
Ibrahim Alfa Ahmad ke cewa mu huta lafiya
kaka hau bayan rakumi
ko jimina
ko jimina
Thank you.